Hukuma zabe ta kasa a jihar Gombe ta haramta wa babban jami'ar adawa ta APC a jihar sake shiga zaben takarar na majalisar wakili ta tarayya a bazabar Kumo wanda za a yi yau Laraba. Wannan haramci da aka yi ma jami'ar APC din ya biyo bayan umarnin da kotun ɗaukaka ƙara da ke jihar Adamawa ne ta yanke, inda ta soke zaben ɗan jami'ar APC wanda a da shi ne ya ci zaben da aka gudanar a shekarar da ta wuce. Kakakin hukumar zaben Malam Muktar Muhammad ya mini ƙarin bayani kan batun.
Akwai ADC, akwai ANPP, akwai PDP da FDP sun rasu na Federal Constituents kotu aka je. Dan jam'iyyar da zan dan takaranta in aka kwere min candidate channel shi dan takara going to affect the party inda babu da bamu da independent candidate. Zaben nan tiron ne ba wai sabon zabe ba ne wanda aka yi ne na 28 March din. To time na primaries da nomination da withdrawal da substitution da election.
A gefe guda kuma sakataren tsare-tsare na jami'ar APC a jihar Gombe Alhaji Danjuma Babayo ya shaida mini cewa hukumar zaben ba ta yi musu adalci ba, ba za su yarda da hakan ba, za su kuma ɗaukaka ƙara.
Mu dai hukumar zaɓe na jihar Gombe ba ta mana adalci ba, ba mu ga sunan jam'iyyarmu a cikin masu tsayawa zaɓe ba. Wannan dalili ba mu san shi ba, ba mu san ya yake ba.
Me kenan ya rage muku abin yi?
Ba za mu yarda da wannan dalili ba, domin mu ma a matakin jam'iyya za mu ɗaukar ƙara bisa da yadda ba sa mana jam'iyyarmu a cikin masu tsayawa zaɓe ba. Mu 'yan Najeriya ne kuma mu 'yan jihar Gombe ne. Jam'iyyarmu kuma tana da rinjaye, akwai magoya baya a jihar Gombe da wannan yankin na wannan mazaɓa na ɗan majalisar tarayya.
To a halin da ake ciki dai, hukumar zaɓen ta raba kayan aikin zaɓe ma jami'an da za su gudanar da aikin zaɓen. Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Da